Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu sauraro ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma da gabatar Yau shirin zai duba zabukan su da ƴan takarar gwamnati ne da aka gudanar a cikin fadin tarayyar Najeriya yayin da wasu jihohin suka gudanar da zabe lami lafiya wasu haka ya haifar da darewar jam'iyyar gida biyu wasu kuma an kai ruwa rane tsakanin su da iyayen jijin su na siyasa wasu kuma an rabu dutse hannun riga da gwamnati kai wasu jihohin ma har yanzu suna kan suna dabo bai da faro takon daga jihar Borno da Yobe tare da Haruna Dauda biyu
kurbin su ba magana umara
Malam Ahmed Albanzu kenan jami'in da uwar jami'ar APC na kasa ta Turo da gudanar da dan takarar masu neman kujerar gwamnati a jihar Borno ke bayyana Professor Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe zaben tunda farko dai sai da mutane guda 10 suka janye daga takarar cikin mutane 21 dake takarar wannan kujera guda aka zalika a jihar Yobe wato makwabciyar jihar Borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwani inda Alhaji Mai Malabuni ya samu rin jayi da 2797 yayin da Alhaji Yakubu Sidi Karasuwa ke biye da shi da 23 Alhaji Azakulo kuma na da 4 ita ma jam'iyyar PDP a jihar Borno ta gudanar da zaben nata ne cikin rabuwan kawuna yayin da bangare guda karkashin jagorancin zanna gadama suka gudanar da nasu zaben Shima Alhaji Usman Baderi ya gudanar da nasu zaben fidda gwani a sakatariyar jam'iyyar PDP wanda ya samu halartar ƴan takarar guda biyu kuma barista Muhammad Wakili
yana dan gida dan gidan za ko gwa wani ya gane sa shine nashi wato ga kasan na abin da yake tafiya abin da yake kashe kasan nan kai son kai wani kawai ya zo shi wane shine musulmin sa ba zai tsaya ji kairan abubuwa ba sai je
abin da gudanar ta bangaren Alhaji Zanna Gadama da ya samu kincin uwar jam'iyyar PDP wanda barista Gibbon Akata ya jagoranci wannan zabe har ma ya bayyana sakamakon kamar haka
Mohammed Alkali Imam he scored 2785 votes Mohammed Wakil scored 20 votes and Thierry Ababukar scored 52 votes
Alhaji Shari Abba Bukar din ya kira wa taron manema labarai wanda ya nisanta kansa da zaben jam'iyyar PDP baki daya da ya ce bai yarda da kowanne daga ciki ba kuma bangaren Alhaji Usman Baderi suka gudanar da nasu zaben wani suka bayyana tsohon ministan samar da wutar lantarki wato barista Muhammad Wakil a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u mafi rinjaye.
To daga nan kuma bari mu leta aboki da Gombe domin mu je da ta kaya nan ma ga Abdulwahab Muhammad wanda shi ke mana jagora.
Election on Progressive Congress voted it. Look at how many children. Why did you go to the interview?
Halin da ake ciki zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ya gudana inda tsohon ministan birnin tarayya Bala Muhammad Kauran Bauchi ya yi nasara. A jihar Gombe kuwa jam'iyyar APC ta zaɓi gwaninta shine Alhaji Inuwa Yahaya ya yi mata takara. A ɗaya gefen kuma ita ma jam'iyyar PDP mai mulki ta zaɓi sanata Usman Bayero na faɗa a matsayin ɗan takararta a zaɓen kujerar gwamnan jihar a shekara ta 2019.
Yanzu kuma mun ganga Jigawa da Kano tare da Mahmud Ibrahim Kwari.
Jimlar masu kada ƙuri'a 2668 ne wakilan kwamitin zaɓe da shirkwatar jam'iyyar PDP ta naɗa suka tantance domin zaɓen masu neman tsayawa takara guda hudu. Masu muradin takarar sun haɗa da Honorable Hussein Namadi wanda ya samu ƙuri'u 154 da Tijjani Ibrahim Ciyawa mai ƙuri'u 394. Sai barista Ali Sa'ad Birnin Kudu da ya sami ƙuri'u 30 yayin da Malam Aminu Ibrahim Ringin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 2028. A jam'iyyar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne galaba a zaben da ƙuri'u 3,000 da 123 yayin da abokin karawarsa Farmasin Ubara Hashim ya sami ƙuri'u 54 bayan da wakilai 3212 suka jefa ƙuri'a. A Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne ya sami tikitin takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC da ƙuri'u 2,700. A bangaren PDP kuwa tsagin sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ne suka ce sun zaɓi Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar takarar gwamnan Kano kwana guda bayan sharkwatar jam'iyyar ta PDP ta sanar da tage gudanar da zaben a Kano. Sai dai bangaren shugabancin jam'iyyar ta PDP bisa jagorancin sanata Mas'udi Aljibril Doguwa na cewa
ba zaɓe haka yi ba in za a yi haka ba, kuma ma muna so mu tabbatar da mutane cewa gaskiyar da ya kamata su zo cikin zaɓen nan ba su suka zo su yi ba, saboda haka wanne ne sa ba a zaɓe haka yi cikin yawa sun ce ba.
To mun gode kwari, yanzu kuma bari mu leƙa zamfara sakkwato da Kebbi tare da Murtala Faruk Sanyin na.
Tuni da jam'iyyar ta APC ta kammala zaɓen fitar da gwani na gwamna a jihar Sokoto, inda mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya lashe zaɓen, inda a jihar Kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya a kan gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu a matsayin ɗan takararta ba hamayya. A bangaren jam'iyyar PDP kuma a jihar Sokoto, jam'iyyar ta tabbatar da tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi Manir Muhammad Ɗan'iya a zaman ɗan takararta na gwamna ba tare da wata hamayya ba. Haka lamarin yake a jihar Zamfara, inda jam'iyyar ta PDP ta yi matsaya a kan tsohon ɗan majalisar wakilai Bello Mutawalle, shi ma ba tare da hamayya ba, biyo bayan sulhun da aka yi wanda ya yi sanadiyar janyewar ɗaya ɗan takarar Sahabi Ya'u. To sai dai a jihar Kebbi kan zaɓe aka yi na fitar da gwani tsakanin 'yan takara huɗu na jam'iyyar ta PDP, inda sanata Isa Galaudu ya yi galaba da rinjayen ƙuri'u a kan abokan takararsa sanata Umar Tafida da Buhari Bala da kuma Abubakar Malam.
Yanzu kuma bari mu haura zuwa jihohin Plateau da Nasarawa tare da Zainab Babaji.
Babu wanda muka hana, mu a matsayin mu na iyaye mun sa abin a faifai mun baje mun ce duk wanda yake da bukata yazo ya gwada.
A kun gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a nan jihar Plateau, wane ne yayi nasara?
A zaben da muka yi, wannan zaben da yana zama kamar zaben gida ne, domin duk wanda suka tsaya a takarar neman tiket, neman su zama zakaran a jam'iyyar PDP, ba zabe ne wanda kamar yaki ba. So Allah da ya taimake mu, muka yi zaben a cikin lafiya, a tsohon General Jaramaya Hussaini ya samu cin nasara.
Jaramaya Hussaini kenan?
Jaramaya Hussaini.
Honorable David Matthews, wanda ba doshi ne ya ce.
To mutane nawa suka shiga ta wannan takara?
Mutane biyar.
To wani matakar kuka bi har kuka samu wanda ya samu nasara?
Da muka bi shi ne kuwa sanu bi gaskiya mu bi abokin da ya kamata a shiga zo.
Mun gode Zainab. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal daga Kudu Maso Yammacin Najeriya.
A jihar Oyon Kudu Maso Yammacin Najeriya, jam'iyyar APC ta zaɓi fidda gwaninta a cikin nasara duk da yawan 'yan takarar gwamna, inda 'yan takarar suka riƙa janyewa ɗaya bayan ɗaya a filin wasar Lekan Salami da ke Adamasuga Ibadan, suka barwa matashin ɗan siyasa Adegoke Adelabu mai laƙabin Fenkilemesi 'yan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC dai da kansu ɗaya bayan ɗaya suka ba da sanarwar janyewa.
Ni nítorí pé a fẹ́ kí ẹgbẹ́ wa kó máa lọ wájú sí, nítorí pé a fẹ́ division nínú ẹgbẹ́ wa, I am stepping down for Adébáyọ̀.
A jam'iyyar PDP ko Mr. Seyi Makinde ne aka tsaida ɗan takarar gwamna, inda ya sami ƙuri'u 2,772 ya kada sanata Hamzat Ayo Adesinwu mai ƙuri'u 21 kacal. Sai dai sanata Hamzat Ayo Adesinwu ya yi ƙorafin cewa an yi mishi ba daidai ba a wajen zaɓen fitar da gwanin. Haka zalika na ji ta bakin wani mazauni birnin Abeokuta a game da yadda zaɓen ya gudana a can.
Ba mu labari yadda zaɓe gudana na fidda gwani na jam'iyyar APC.
Har yanzu zaɓen fidda gwani na jam'iyyar APC a nan jihar Ogun tana sama da tana dabo. Domin har yanzu ba a cimma matsaya ba. Abin da ya faru shi ne yawancin mambobin APC da suka bi yin zaɓe an yanka rarraba mu kuɗi mai tsanani ga dan Ribadiyo ba. Na gani an rarraba mutane wasu ɗaya wasu naira 2,000. Haka kowa ya koma gidansa ba tare da an yi zaɓe ba. To har yanzu da a jihar Ogun wani bayani akan wannan zaɓe ana son tare da sha'adawa su wa kawai.
Yan takara takarar gwamna ko kuma suka shiga takarar fidda gani a jam'iyyar APC to yaya ake ciki batun jam'iyyar PDP
PDP kan sun yi zaben primary election ranar Lahadi da ta gabata sai dai kamar yadda ka sani a August 6 da kuma shi shi fara ba shi da shi akwai waɗanda suka yi ma wato cikin rayi da kun je da biyayya wanda suke yi ma sanata political majority biyayya wato a kuma ka fata da kan takarar gwamna guda biyu wato na ɓangaren samarci wa cikin da kun je da biyayya shi suka sanya shi a wani ɗan majalisar tarayya daga yankin Ijebu wato a Alhaji Ade Boko ɓangaren ba a ranar a sakatare da jam'iyyar PDP da yake a nan a bai kuta ɗin da yawan jam'iyyar a nan ma an yi wani zaɓen inda aka fitar da PDP shi ko kuma a matsayin ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP ɓangaren Bakin Jeriya da Sanata Kudu ke kashawo.
Zamu rufe shirin ne da jawoyin kudu maso kudu tare da Lamido Abubakar Sokoto.
Zaɓuɓɓukan fitar da gwani na jam'iyyu daban-daban a jihar Rivers ya bar baya da kura, kura kuwa ita ce ta tashe-tashen hankula da aka yi, kuma jam'iyyar APC a jihar ta Rivers ta rabu gida biyu tare da bayyana sakamakon zaɓe wanda ya kasance gida biyu na ɓangaren ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi da kuma yadda suka ce sun lashe zaɓen na fitar da gwani wanda hamshaƙin ɗan kasuwan nan Musa Tanyakul da ke ɓangaren Amaechi ɗin ya yi nasara. Sannan ɗayan ɓangaren sanata Maganus Abi da ke adawa da ɓangaren Amaechi ɗin ya tsayar da ɗan takarar gwamna ya ce shi ma ya lashe zaɓen. Dangane da wannan rudani da aka shiga na ji ta bakin shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Rivers Musa Flako Jikanya ya ce. Ya ce kawo yanzu babu wani tashin hankali an yi zaɓe lafiya a jihar Rivers da Musa Tanyakul shi ne ya lashe zaɓen na fitar da gwani a jihar Muta Rivers. Barista Wagu Bams shi ne mai magana da yawun sanata Abe ɗin wanda ya ja daga da ɓangaren tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi ya ce. Yana cewa ne a namu ɓangaren gefen ministan Amaechi ba zaɓe aka yi ba illa kawai naɗi ne kawai, saboda haka mun tsayar da namu ɗan takarar gwamna sanata Abe kuma mun yi watsi da zaɓen ɓangaren Amaechi. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP a jihar Rivers sun gudanar da zaɓen fitar da gwani a jihar Lamu Lafiya inda suka tabbatar da zaɓen gwamnan jihar ta Rivers Farisa Nyesom Wuke. Can ma a jihar Cross River an gudanar da zaɓen fitar da gwani sai dai kuma rigima bata ƙare ba inda aka samu 'yan takarar gwamna guda biyu a jihar. Kowane ɓangare yana ikirarin shi ne ɗan takara musamman ɓangaren ministan yankin Niger Delta Fasto Usani Oguru Usani na jam'iyyar APC da kuma ɓangaren sanata John Uwan Inom.
To masu aure, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin, sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka taimaka domin shirin ya haɗu, sai Julie Gresham da ta daidai da sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.